kafa ta rage gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai wato UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan zagaye na 16 karawa ta biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kasar Ingila ta sha kashi a hannun takwarar Italy wato Juventus da kwallo 2-1 inda a karawar ta farko kungiyar kwallon kafa ta Juventus da suka yi canjar 2-2 da Tottenham a gidan Juventus wannan sanadiya ya jawo ficewar kungiyar kwallon kafa ta Tottenham a cikin gasar inda Juventus take da kwallaye 4 da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham take da kwallaye 3. Haka ita ma Manchester City a gida an doke ta kwallo 2-1 inda kungiyar kwallon kafa ta Basel na kasar Switzerland ta samu nasara a kanta. Sai dai duk da wannan nasara da Basel ta samu na kwallo 2-1 bai kai ta zuwa zagayen gaba ba, don tuni kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta doke kungiyar kwallon kafa ta Basel tun a karawar su ta farko da kwallaye 4-1 a can Switzerland. Haka ya bata dama Manchester City din take da kwallaye 5 ita kuma Basel tana da kwallaye 2. A yau kuma za a jira wasan da za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla. Za a buga wasan ne shi ma na cin kofin zakarun nahiyar Turai wasan zagaye na 16 karawa ta biyu. Za a buga wasan ranar 13 ga watan Maris na shekara 2018 wato ranar Talata. Kungiyar kwallon kafa ta Roma kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar. Har ila yau a wannan rana ta Laraba kuwa kungiyar a ranar Laraba 14 ga watan Maris na shekara 2018 da muke ciki kungiyar kwallon kafa ta Basakta a bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai za su kara da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da kasar Germany. A can kasar Spain kuwa za su karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za su karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na kasar Ingila. A yau kuma da a dawo ci gaba da fafatawa gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai wato gasar cin kofi na kasar zakarun nahiyar Turai wanda ake mata taken European League kofin ragwaye a wasan zagaye na 16 karo na farko, inda a yau din za a barje gumi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da Locomotive Moscow. Sai kungiyar kwallon kafa ta AC Milan kasar Italy suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund za su fafata da Salzburg. Sai CSK na kasar Russia su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lyon. Sai kungiyar kwallon kafa ta Marseille suka kuwa kungiyar Atletico Bilbao na kasar Spain. Lazio a gida suna tare da Dynamo Kiev. Sai kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig na kasar Jamus za su fafata da Zenit. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Victoria Pilsen. A yayin da ake ci gaba da fafatawa a can nahiyar Turai, haka ma a nahiyar Afirka ake fafatawa a gasar cin kofin zakaru na nahiyar Afirka, inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire Miracle na Lagos wato a tarayyar Nigeria ta doke kungiyar kwallon kafa ta Molodia na kasar Algeria da kwallo 2-1 karawar ta farko, inda za su dawo bugawa ko kuma karawa ta biyu a ranar 16 ga watan Maris ranar Juma'a ta shekara 2018 da muke ciki a gasar kasa da zakarun nahiyar Afirka kuwa wato Confederation. A jiya a can kasar Libya kungiyar kwallon kafa ta Akwa United na tarayyar Najeriya ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Al Ittihad da kwallo 1 mai ban haushi. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Al-Jaz a can Benin bata ji daɗi ba, domin Eyimbar na Najeriya ta bi ta har gida ta doke ta kwallo 2 da nema, wanda za a ci gaba da fafatawa a gasar karo ta biyu ranar 16 ga watan Maris na shekara 2018 da muke ciki. Idan muka dawo bangaren sai da sayarwa ko kuma muka dawo bangaren club da ke nahiyar Turai, mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United David De Gea ya ce har yanzu yana jira kan yarjejeniyar sabunta kontrakinsa a kungiyarsa ta Manchester United. Duk da kasancewar ɗan wasan mai shekaru 27 da haihuwa ɗan ƙasar Spain, yana da sauran kontrakinsa na watanni 16 kafin ya kammala a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Sai dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din na ƙasar Spain sun matsa kaimi wajen ganin sun ɗauko ɗan wasan daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a ƙarshen kakan wasan bana. Idan muka leka bangaren Liverpool kuwa, wakilin ɗan wasan tsake na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wato Emre Can ya dakatar da duk wata tattaunawa game da makomar ɗan wasan da ake yi tsakaninsa da kungiyar, inda kungiyar take buƙatar sabunta kontrakin ɗan wasan. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool din ta sake mai da hankalinta ne wajen zawarci ko kuma son ɗauko ɗan wasan tsake na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Ivan Rakitic. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin jihohi. Huta lafiya.